daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci, yau Juma'a 28 ga watan Disamba ta shekara 2018. Amina Buhari Auna ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kameru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko, ga kanun labaran duniya.
Hukumomi a Syria sun ce sojojin gwamnati sun samu dannawa zuwa cikin wasu muhimman yankuna da ke arewa maso gabashin birnin Manbij mai tasiri. Wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda akasari ƴan Afirka ne ya samu isa bakin gabar Spain bayan da kasashen Turai da dama suka hana shi. Kasar Pakistan ta hana tsohon shugaba Asif Ali Zardari da wasu da dama ficewa daga kasar.
Kanun labaran duniyan kenan kuka saurara. To a Najeriya ana ci gaba da cece kuce dangane da harin da ake zargin mayakan Boko Haram suka kai a garin Baga da ke jihar Borno, inda masana ke ta tsokaci a kai.
Babu mafita ga wannan yaki da ta'addanci, mun sha fada kuma za mu ci gaba da fada. Matsawar ba a yi garan bawul a sha'anin tsaro a Najeriya ba, to ba za a ko samo shi daidai yanda ake so ba.
To sai dai rundunar sojin kasar ta musanta wannan lamari.
Da wannan magana ba gaskiya bace ba. Kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da shaida ma jama'a abinda muke ciki.
To muna kuma tafe da wasu rahotanni da mashirin duniyar Amurka, sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email. Amma da farko, bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumomin Syria sun bayyana a wata rubutacciyar takarda cewa sojojin gwamnati sun samu dannawa zuwa cikin wasu muhimman yankuna da ke arewa maso gabashin birnin Manbij da ke ƙarƙashin ikon Aleppo. Sojojin na Syria sun ce suna masu bayar da tabbacin shirin kare dukkanin 'yan Syria da ma dokacin mazauna cikin birnin. Ƙungiyar dakarun Kurdawa masu kare Syria YPG a takaice, wadda ita ce babbar kungiyar mayakan Kurdawa a Syria, ta yi kira ga gwamnatin Bashar al-Assad a yau dinnan Juma'a da ta mayar da Manbij a ƙarƙashin kulawarta don kare yankin daga barazanar hare-hare daga ƙasar Turkiya. Muna masu gayyatar gwamnatin Syria, wadda mu ma wani ɓangare ne nata, da ta tura sojojinta don su kwace waɗannan wuraren don su kare Manbij daga duk wata barazana daga Turkiya, a cewar kungiyar ta YPG a takardar bayanin. Wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda akasari ƴan Afirka ne ya samu isa bakin gabar Spain a yau dinnan Juma'a bayan da kasashen Turai da dama suka hana shi shiga yankin gabar su, ciki har da Malta da Italiya. Jirgin ruwa mai suna Open Arm ya ceto bakin hauren ne daura da gabar Libya a ranar 21 ga watan nan na Disamba. Jirgin na wata kungiyar agaji ne ta kasar Spain mai suna Proactive Open Arms. Bakin hauren, waɗanda yawan su ya kai 310, sun fice daga cikin jirgin a yau dinnan Juma'a a lulbada jajayen barguna zuwa inda kungiyar Red Cross za ta gwada lafiyar su. A baya ma, yayin da jirgin ke tafe da bakin hauren, an amince a kai wani ƙaramin yaro wurin jinya a tsibirin Lampedusa da ke ƙasar Italiya. Haka zalika, ranar Asabar wani jirgi mai saukar ungulu ya ɗau wata mace da jinjiri zuwa Malta don a yi jinyarsu. Ƙasar Pakistan daga yau dinnan Juma'a ta haramta ficewa daga ƙasar ga tsohon shugaba Asif Ali Zardari da ɗansa ko magajinsa a siyasance Bilawal Bhutto da sauran wasu mutane da ke fuskantar zarge-zargen ɓadda sawun kuɗaɗen haram. Zardari wanda ya yi watsi da zarge-zargen da cewa bai tada kullun siyasa ne kawai, ya yi shugaba daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2013, kuma a halin yanzu da shi da ɗansa ne ke jagorantar jam'iyyar adawa ta Pakistan People Party wadda ke mulki a lardin kudancin Sin. Wannan dokar hana fitar ta fara aiki dai kwana guda bayan da kasar ta yi juyayin zagayowar ranar da aka kashe matar Zardari wadda ta yi Prime Minister har sau biyu, wato Benazir Bhutto, shekaru 11 da suka gabata. Cikin mutane 172 da aka hana wa fita kasashen waje, har ma da yar uwar Zardari Faryal Tarful da babban ministan yankin Sin Murad Ali Shah da wasu fitattun 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki da ma'aikatan banki da kuma wasu manyan 'yan kasuwa. Gwajin gawar wani yaro ɗan asalin ƙasar Guatemala ɗan shekaru 8 da aka yi ya nuna cewa yana fama da zazzabi mai tafi da mura a lokacin da ya mutu a hannun jami'an kwastam da dogarawan tsaron kan iyakar Amurka a jihar New Mexico ta kudu maso yammacin Amurka. Ofishin babban jami'an binciken asibiti na jihar ta New Mexico ya bayyana a wata rubutacciyar takarda a jiya Alhamis cewa gwajin da aka yi a hanci da kuma huhun Filibio Gomez Alonso ya nuna cewa yana dauke da mummunar murar. Alonso, wanda ya mutu ranar jajibarin Kirsimeti, shi ne dan Guatemala na biyu da ya mutu a hannun jami'an kwastam na Amurka a wannan watan. Fashewar na'urar transformer a wata tashar raba wutar lantarki ta yi matukar haskaka sararin saman birnin New York, wanda ya dau launin shudi matuka da daren jiya Alhamis. Fashewar ta yi sanadin rasa wutar lantarki a wurare da dama, da jinkirta tashi da saukar jiragen sama da kuma kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ƙarƙashin ƙasa. An ji wata babbar ƙara sannan sai wani hasken gaske, a cewar Jim Jong, mai magana da yawun hukumar 'yan kwana-kwana a wata takardar bayani da ya rubuta. Wannan al'amari ya sa wasu mazauna birnin na New York, musamman ma waɗanda suka yi ta rubuce-rubuce ta kafar Twitter, sun ɗauka mamaya aka kawo masu, ko ma dai duniya ce ta kawo ƙarshe.
Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, rahotanni na cewa mayakan Boko Haram sun kai wani hari a garin Baga da ke jihar Borno, inda wasu bayanai ke nuni da cewa har mayakan sun kai ga kwace garin. Wannan lamarin ya sa masana a fannin tsaro na ta tsokaci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Yanzu wannan babban bala'i da ke faruwa, wanda ya kawo har Boko Haram sun sake karbi, sun fara kwace manyan garuruwa irin su Baga, kai ka san cewa ko dai an yau da riƙen Najeriya ko an yau da shugaban ƙasa, babu mafita ga wannan yaki da ta'addanci. Mun sha faɗa kuma za mu ci gaba da faɗa, matsawar ba a yi garan bawul a sha'anin tsaro a Najeriya ba, to ba za a ko samo shi daidai yanda ake so ba.
Shaibu Mungadi, wani mai sharhi kan al'amuran Najeriya kenan, ke kokawa bisa yadda mazauna garin Baga suka tabbatar da cewar yanzu mayakan Boko Haram ne ke iko da garin, banda suka kwace shi. Amma cikin wata sanarwa, rundunar sojan Najeriya wacce ta karyata cewar Boko Haram sun kwace garin na Baga, ta ce dakarunta suna can suna fafatawa da mayakan sun makore su. A halin yanzu an maturo jiragen yaki wanda ke bin waɗannan 'yan ta'adda. Amma masu sharhi irin su Shaibu Mungadi na kira wakala bisa wannan sanarwa ta sojoji.
Ai, babu sauran ɗan Najeriya su ɗauki bayanan sojojin Najeriya da gaskiya yanzu, domin bayanai masu cin karo da juna a can baya an yi ta samun su. ɗan Najeriya sun ji sojojin Najeriya sun ce sun kashe shukau, sun taɓa jin cewa sun kama shukau, an taɓa jin ƙanana sojoji sun ce sun kai inda ga su ga shukau ɗin, amma aka ce su dawo aka hana su kama.
ɗan Najeriya irin su Hajiya Umma Abdullahi Getso, wacce ke takarar mataimakin shugaban ƙasa na ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar YPP, na nuna damu damuwa dangane da halin tsaro a Najeriya a halin yanzu.
Harkar tsaro lalacewa ta yi. Da mun cani da ta'addanci ne yake faruwa. Yanzu ya ninka da kuma yana faruwa kuma inda fi sabilillah harkar tsaron ake so a gyara. Ai a lokacin an ce mana kasashen waje sun kisa saiwa da Jonathan makamai shi yasa bai yaki Boko Haram ba. Yanzu kuma ana saida makaman. Amma ko kwanakin baya naga sojoji suna kuka a dazuka suna aiko da bidiyoyi cewa ga su an kuma tura su babu makaman. Amma wannan karan yau ana fitar da kuma biliyoyin kuɗi kuma sannan har gobe ta'addancin ma kuma yin gaba yake.
To ko yanzu menene abin yi? Aliko Yar Rashid Harun wani masanin tsaro ne.
Shin sojoji an musu trainer akan conventional war su kuma yannan mutane asymmetry ne unconventional war suke da shi. Saboda haka ya kamata Nigerian Armed Forces change strategy.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ni kaza har da kauye kowa a firgice ba lafiya. Da mugandiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. A kauye birane misalin su baga sun yi ta gilla ga baki.
A gaida Hassan Maina Kaina, to sai dai rundunar sojin kasar ta Najeriya ta musanta ikirarin da ake yi na cewa mayakan na Boko Haram sun karbe ikon garin, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya yi da kakakin rundunar soji ta kasar Najeriya Brigadier General Sani Usman Kukasheka.
Da wannan magana ba gaskiya bace ba. Kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da shaida ma jama'a abinda muke ciki. Ya zuwa yanzu sojojinmu suke gudanar da harkokinsu a wannan bangare kuma za a ci gaba da ayyuka ba ma nan ba har wasu wurare.
To akwai mutane da dama da ke kwararowa daga wannan gari zuwa garin Baga zuwa garin cikin garin Maiduguri daga Baga kenan. Kamar wani shawara zaka ba su ganin cewa wannan batu ba gaskiya bane.
Ai tuntuni ma mun sanar da su kuma an sanar da hukumomi waɗanda suna nan suna ma jama'a magana kuma a sanarwar da muka hidda ko jiya mun tabbatar musu da cewar ana nan ana tabbatar da yanayin tsaro a wannan sashe kuma su kwantar da hankalinsu.
Su kaddamar da wani sabon shiri na yaki da kuke da ta'addanci da ake kira Igwe Equatory wato dama akwai shi a wasu bangarorin kasar nan wanda yanzu aka ce ya zama duk kasa za ku dinga wannan yaki da kuke da ta'addanci da kuma wasu alamuna da suka shafi tsaro. Ku za ku muna karin haske game da wannan shiri?
Eh kamar yanda ka ji shi General Adeo Shin ya shaida a madadin Hafsan Hafsoshi na sojan kasa wato Lieutenant General Tukur Yusuf Burhatu. Makasudin wannan rawar daji da za a yi shi ne a maganin wasu matsalolin tsaro ba wai wani bangare na kasan nan ba saboda akwai matsaloli da suka jebanci bangarori da dama. In ka lura shekaru biyu da suka gabata an yi wannan rawar daji wato abin ga wani bangare na kasan nan kamar can kudu maso gabas. To yanzu duka bangarorin za a yi kuma dangantaka shi da nan wannan operation lafiya dole da ake yaki da 'yan ta'adda shi ne kamar tuna masu ake yi da kuma cewar baya ga ta'addanci a ko'ina akwai wasu matsaloli da suka na tsaro misali fashi da makami sata jama'a da dai makamantansu. To don haka yanzu gaba ɗaya za a yi a ƙasar kuma wannan ya samu nasaba ne ga ainihin aikinmu na ba hukumar farin kaya gudunmuwa wato in ka duba abin nan sashe na 217 na 1 da na 2 za ka cewar sojoji akwai gudunmuwar da za su bada musamman ma kuma sai ya kasance gashi a shekara mai zuwa za a shiga shekarar zabe to kuma mun la'akari da cewar akwai wasu ayyuka na da suka kawo matsalolin tsaro so ake so a yi maganin su yanda zai kasance an samu an yi zabe a kasan nan cikin kwanciyar hankali da lumana.
Kakakin rundunar sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kukasheka kenan. To daga batun harin na Baga bari mu leƙa jihar Taraba inda rundunar tsaron farin kaya a Najeriya ta Civil Defense ta ce ta cafke wasu da ake zargin barayin shanu ne a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai matsalar sata shanu da kuma karan dabbobi bayan magabatun sata jama'a da min neman kudin fansa na mako cikin matsalolin tsaro dake addabar al'ummar jihar Taraba dake arewa maso gabashin Najeriya. To sai dai kuma yanda ma wannan ke faruwa, hukumomin tsaro a jihar sun ce sun tais tsaye da min yaki da wannan annobar, inda hukumar tsaron farin kaya ta civil defense ta samu nasarar cafke wasu barayin shanu. Umar Buba, dan shekaru 37, na mako cikin kasuwar gurman barayin shanu a jihar da dubansa ya cika.
Sun sato shanu sun kawo abokin aikin shi wanda suka kawo shanu, ko ya ji an kama shi ne ko yaya ne, to daga nan shi ya kunshi shanu ya bar zama da shanu gida ya maida su shan ne, a'a ina yayi da su ne, abin da ban sani ba kenan.
Shi ma wannan da aka kama na ko cikin ƴan gidan Umar Buba ya ko bai ne da lamarin ya faru.
Ya nan ya tore ni, muka dauka shanu muka kai mishi daga mallu zuwa madasa.
Shi ko Peter ɗaya ne daga cikin masu amfani da keke nafe wajen satar karan dabbobi, ya ko bai ne da ma suke su yi satar.
Keke mun ne tun keke nafe ne kawai, ba wai shi ne keke nafe ma bai sani a kin da keke nafe din ba, shi ya zato kamar ana ɗaukan fasinja ne.
To sai dai ko da yake nuna manema labarai waɗannan da aka kama, kwamandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Taraban Isa Kamilu ya ce za a ci gaba da ƙoƙarin da suke yi na kare dukiyoyin gwamnati da ma na al'umma.
Fashi a kan hanya musamman a kudancin wannan jiha tamu, to shi ɗin ma muna nan haɗin gwiwa na jami'an tsaro, muna nan sosai, muna ƙoƙarin duk yadda za mu ga an daƙile wannan ɗin ma in Allah ya so yarda. Amma dai babban nasarar kamar yadda na ce, wancan fitintinu da suke addabar mutane su sa mutane su bar gidajensu a ƙoƙona gidaje a karkashin mutane, to gaskiya an samu sauƙi sosai. Domin za ka ga a watannin nan dai wata uku huɗu baya, to wannan abu ya lafa sosai a wannan jiha, kuma wannan ba ƙaramar nasara ba ce a yadda aka san fitintinun a watannin baya.
Haka nan kuma kwamandan ya shawarci al'umma da suke sa ido da kuma bada bayanai
a hukumomin sadarwa ko kuma a dukiyar gwamnati da gine-gine da sauransu ko tituna ma, amma babban abin takeici shine sace-sace da suka yi wa sai ka kananan yara matasa, maimakon a same su a wurin neman halallinsu, misali noman rani, jiha irin Taraba mai arzikin ƙasa da ruwa da duk abin da ake bukata, amma sai kaga matasan sun kwammace su tafi suna sace-sace daga fisgar wayoyi da jakankunan mata zuwa satar awaki har da shanu da duk abubuwa wanda za su iya samu su sata. To duk irin waɗannan mutane muna kama su kuma muna binciken su kuma mu gurfanar da su a gaban shari.
Koma da menene dai in iya magana kan ce sana'a sa'a, wai ko rashin sana'a sata. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo mu ke cewa karfe 10 na safe da minti 18. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne domin za mu yi bita ne ko kuma waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka kawo muku a cikin wannan shekara. Lura da cewa wannan juma'a ita ce ta ƙarshe a shekara ta 2018. Sunana Mahmud Lalo. Waiwayen namu zai fara ne daga batun sallamar tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda shugaba Trump ya mai gurbinsa da Mike Pompeo. A watan Maris ɗin wannan shekara ne shugaba Trump ya sallame Tillerson bayan da ya bayyana cewa suna samun saɓanin ra'ayi kan sha'anin mulki. Wannan sallama ta Tillerson ta bazu cikin gaggawa kamar wutar daji, inda 'yan majalisar dokokin ƙasar ta Amurka suka yi ta tsokaci kan tasirin wannan sauyi da aka samu a fannin harkokin wajen ƙasar. Senator John Cornyn, ɗan jam'iyyar Republican ne.
So I'm sorry to see Rex Tillerson go, but
ban ji daɗi ba da Tillerson zai tafi, amma kuma zaɓin da aka yi wa Pompeo ya yi daidai.
Ga kuma abin da Senator Robert Menendez, ɗan jam'iyyar Democrat, ke cewa.
Whenever you have a Secretary of State who says one thing on the world stage.
A duk lokacin da aka samu sakataren harkokin wajen Amurka yana zuwa fagen duniya yana faɗin wani abu na daban. Sannan aka samu shugaban ƙasa da zai zagaya ya faɗi wani abu daban kan batu guda, wannan zai haifar da rudani a duniya.
To a tsakiyar watan Afrilun wannan shekara ne
mai daki tsohon shugaban Amurka marigayi George H.W. Bush wato Barbara Bush ta rasu, ko da yake ta riga mijinta George H.W. Bush din rasuwa.
I hated it when anyone criticized my brilliant husband.
Na sani naga ana sukar mijina mai basira, nakan matakar fusata idan naga ana sukan dana.
Furious when they criticized my son.
To a watan Yunin wannan shekara ce a karon farko shugaban Amurka ya gana da takwarar aikinsa na Korea ta Arewa Kim Jong-un, wanda suka jima suna musayar zafafan kalamai, inda suka tattauna kan yadda za a kwance damarar makaman nukilin ƙasar Korea ta Arewa da kuma yadda za a dage wa ƙasar wasu takunkumi. Bayan tattaunawar ta shugabannin biyu, na tambayi Professor Yusuf Alasan na Jami'ar Missouri da ke nan Amurka irin darasin da ƙasashen Afirka za su iya koya a nan.
Wannan ilimi da Allah ya ba su da jajircewa da suka yi akan kera makaman wannan ƙara dangi da suka yi, ko kuma da makamai masu linzami da suka yi, wannan shi ba su wannan daraja. To kuma ba wani abu bane abin da nake so, ɗaya daga cikin darasin da nake so in bayani ga shugabannin Afirka shine ilimi. Kaga wannan ta hanyar ilimi suka yi, kuma ilimin na aka tsaya aka yi bincike, kuma ba wai kawai makaman ƙara dangi ba, a'a ka je ka kasashen su a gina suke. Ba su da rikicin ruwan sha, ba su da rikicin lantarki, ba su da rikicin titina, ba su da rikicin abinci.
To wani batu har ila yau mai jan hankali da ya faru a wannan shekara shine yadda aka zargi hukumomin Amurka da tsayawa tsayin daka suna kara Saudiya daga zargin da ake mata na hannu a kisan dan jaridar nan Jamal Khashoggi. Bayan wata ganawa da hukumomin Saudiya da na Turkiya da yayi, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shi da shugaba Trump sun amince a bari Saudiya da Turkiya su kammala bincikensu kafin Amurkan ta dauki mataki.
And as they unfold, as we make a determination,
yayin da al'amura ke kara bayyana, za mu dauki matsaya akan abin da ya faru a can, tare da yin la'akari da irin hujjojin da aka gabatar mana, waɗanda da su Amurka za ta yi amfani wajen mayar da martanin da ya dace.
The United States will determine what the appropriate response might be.
To a baya-bayan nan kuma, wato a watan Nuwamba aka yi zaben rabin wa'adi a nan Amurka, wanda lokaci ne da kusan za a iya cewa ana yanke hukunci kan shekaru biyu na sabon gwamnati da ke mulki ta hanyar zaben 'yan majalisun dokokin kasar da wasu gwamnoni. Zaben wanda aka yi shi a watan Nuwamba ya kasance na farko da aka ga mata a Amurka sun lashe kujeru a matakai daban-daban da dama. Alexandria Ocasio-Cortez na ɗaya daga cikin mata da aka zaɓa waɗanda za su je majalisar wakilai masu ƙarancin shekaru.
Wannan shi ne abin da muke nufi. Wannan ba gangamin yakin neman zaɓe ba ne, ba ranar zaɓe ba ne, wannan wata fafutuka ce.
Daga cikin matan da aka zaɓa, wannan shi ne karon farko da aka fara samun mata musulmai waɗanda za su yi wakilci a majalisar dokokin Amurka, wato Rashida Talib da Ilhan Umar.
Ni ce Rashida Talib, 'yar majalisar dokoki da aka zaɓa.
Ita kuwa Ilhan Umar, wacce asalinta 'yar gudun hijira ce daga Somalia, ta fito ne daga jihar Minnesota.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you all for
Allah na gode maka. Allah na gode maka.
Thank you for coming up.
Ina mai miƙa godiya ta gare ku da kuka kasance tare da mu a nan.
A kuma watan Nuwamba ne wata wutar daji da ta tashi a jihar California a yankin garin da ake kira Paradise City ta halaka mutane da dama tare da lalata garuruwan gidaje. An kwatanta wannan wutar daji a matsayin mafi muni a tarihin jihar da ta auku a wannan zamani. Kuma ƙarshen watan Nuwamban ne aka yi wani babban rashi a nan Amurka, inda tsohon shugaban ƙasar na 41 wato George H.W. Bush ya rasu yana mai shekaru 94. Marigayin ya kasance mahaifi ga wani shugaban ƙasar wato George H.W. Bush, wanda ya yi jawabin yabo a lokacin jana'izar mahaifin nasa.
We're gonna miss you. Your decency, sincerity and kind soul.
Lalle za mu kewarka, irin halayenka na dattako da faɗin gaskiya da nuna tausayi. Za su ci gaba da kasancewa tare da mu har abada. Yayin da muke masu zubar da hawaye, za mu ci gaba da tunawa da damar da Allah ya bamu, muka san ka, muka kuma so ka.
A great and noble man, the best father a son or daughter could have.
To halin da ake ciki kuma yanzu haka wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin Amurka na rufe, bayan da 'yan majalisar dokoki da shugaba Trump suka gaza cimma matsaya kan kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe. Shi dai shugaba Trump yana nema ne 'yan majalisun su amince ya kashe dala biliyan 5 domin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico,
yayin da su kuma suka ki amincewa da wannan bukata tasa. Lamarin da ya sa ya ki saka hannu akan kasafin kuɗin da gwamnatin za ta kashe, wanda ya haifar da rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati. Masu tsaro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, wanda ya waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da suka fi ɗaukan hankali a shekarun nan ta 2018 a nan Amurka. Sai kuma idan Allah ya kai mu wata juma'a a sabuwar shekara. A madadin daukacin abokan aiki na da suka tallafa a lokuta daban-daban wajen hada wannan shiri, ni Mahmud Lalo ke cewa muna godiya da jinjina a gare ku da ku kasance da mu a wannan shiri, da kuma fatan za ku ci gaba da hakan a shekara mai zuwa.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraro.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, Salam VOA Hausa. To da farko dai muna yi wa dakarun sojojin ƙasarmu ta tarayyar Najeriya addu'a. Allah ya ba su ikon nasara kwato garin Baga. Sako daga Aliyu Usman Takalafiya, birnin Kebbi, da Malam Umar Kamba Yawuri, da ɗan Asabe Mai Fata Yawuri. Sai wasiƙar mu ta gaba wadda ta fito daga gurin Murtala Ibrahim Zangon Daura, wanda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Cin zarafin juna da ya zama ruwan dare a tsakanin magoya bayan Atiku da Buhari, da fatan za su daina domin Buhari da Atiku dukkaninsu 'yan arewa ne. Salam VOA Hausa. Matasa da 'yan gudun hijira a jihar Zamfara, zanga-zanga ba shi ne mafita a kan bala'in da kuka samu kanku ba. Al'ummar Zamfara, maza da mata, addu'a da fatan alkhairi shi ne ya kamata ku yi.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaicen, hukumomin Siriya sun bayyana a wata rubutacciyar takarda cewa sojojin gwamnati sun samu dannawa zuwa cikin wasu muhimman yankuna da ke arewa maso gabashin birnin Manbij da ke ƙarƙashin ikon Aleppo. Wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda aka sari 'yan Afirka ne ya samu isa bakin gabar Spain a yau dinnan Juma'a, bayan da ƙasashen Turai da dama suka hana shi shiga yankin gabar su, ciki har da Malta da Italiya. Ƙasar Pakistan daga yau dinnan Juma'a ta haramta ficewa daga ƙasar ga tsohon shugaba Asif Ali Zardani da ɗansa da magajinsa a siyasance Bilawal Bhutto da sauran wasu manyan mutane da ake zargin su da wato almundahana. Gwajin gawar wani yaro dan asalin ƙasar Guatemala dan shekaru 8 da aka yi ya nuna cewa yana fama da zazzabi mai tsanani da ke tafa da mura lokacin da ya mutu a hannun jami'an kwastam da dogarawan tsaron kan iyakar Amurka a jihar New Mexico da ke kudu maso yammacin Amurka. Fashewar na'urar transformer a wata tashar raba wutar lantarki ta yi matukar haskaka sararin saman birnin New York, wanda ya dau launin shudi matuka da daren jiya Alhamis. Fashewar ta yi sanadin rasa wuta a wurare da dama da jinkirta tashi da saukar jiragen sama da kuma kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ƙarƙashin ƙasa.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima, da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, sai kuma injiniyan mu Mr. Justin Thwaites, Amina Buhari Aunace, nake ce muku sai mun hadu a shirin mu na dare.